Da akira ka barawo wallahi bare dan garuwa ko kana da uwa babu kudi akwai damuwa muna nema muna samu samu cikin gari muna damu daban mu koyana hannunka zaka bamu bamu kare mutun ya ana mu samu samu inga ya guda damu inga ya guda yanzu ku ake nema yan adawa suna fama sare zaka samu in kana
inde ka nema samu bawala addu'a na shine kullun rabbana ya bamu dala
bika bamu dala
zamu ja magana dan uwan mu duk zamu kai su maka
zamu
tafiyar mu sojoji suraka
sojoji
muna waje magiya adaka
magiya adaka
malam bawala in ka nema samu bawala bawala in ka nema samu bawala bawala
nobody above any mistake. Me a dey chop in a big plate. Now my movie dey boss spread. I don't dey feel like a big commando. Ain't nobody can break my door. Put a nede ye wa waka musike so. For my salty na bezo maka bazezo. Ndere bana kuma kuti zezo. I'm doing the way you no be expecto. Who no goes, who no be inspecto. I like you chill, that's why I dey hustle. Brother man tryna make you hustle though.
Inde kanema, samu bawala. Addu'a na shine kullun rabbana ya bamu dala
bika bamu dala
zamu ja magana
dan uwan
mu duk zamu kai su maka
zamu
tafiyar mu sojoji suraka
sojoji
muna waje magiya adaka
magiya adaka
malam bawala in ka nema samu bawala bawala in ka nema samu bawala bawala.